ya sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 70 wadda take zamanta a unguwar Noman Salam karkashin jagorancin mai shari'a Faruk Ibrahim Umar inda kotun ta hori wani matashi mai suna Ibrahim Dallani mazaunin unguwar makafin Dala wanda aka tuhume shi da laifin sanadin rauni da kuma kwace kunshin zargin da ake wa wannan matashi ya bayyana cewa a ranar 26 ga watan 2 wannan matashi Ibrahim Dallami ya yi amfani da wata wuka mai kaifi ya jiwa wasu matasa guda 2 rauni a ƙarshe kuma ya je gurin wani mai shayi a unguwar Gwammaja aka yi zargin cewa ya razana wannan mai shayin mai suna Al-Kasim Muhammad sai ƙarshe kuma ya kwace masa a wato kuka girls da shadda yadi 3 da kuma kudi naira 4000 yayin da aka karantawa wannan matashi tuhumar da ake yi masa ya musanta zargin sanadin rauni sai dai ya amsa cewa tabbas ya yi wa wannan ne shayi kwace kotun ta hore shi da daurin watanni 6 babu zabin tara kuma nan take ne shari'a ya umarci jami'an gidan gyaran hali da su sake shi kasancewar yana tsare a wannan gida tun ranar 26 ga watan 2 kotun ta lura cewa ya yi watanni 6 da aka daure shi kuma an ayyana cewa daurin zai fara ne tun daga ranar da yan sanda suka kama shi to a daidai wannan lokaci tuni jami'an gidan gyaran hali sun saki wannan matashi kuma na so zantawa da shi sai dai ya ce shi ba zai iya cewa komai ba Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar kotunan magistrate na unguwar Noman's Land.